sauraro daga zai dai ba sai an fada ba a sunana Yusuf Ladabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM a daidai wannan lokaci wato kotun magistrate ne lamba 70 wadda take zamanta a unguwar Noman Salon a karkashin mai shari'a Faruk Umar ta samu wasu matasa da laifin samu da kwaya da kuma wato samu da tabar wiwi wanda tuni kotun ta yi musu hukunci kuma a daidai wannan lokaci ana ta basu kashi inda aka yi musu bulala 12 ko dai a daidai wannan lokacin shi mutum na biyin ana aka da yi masa bulala sabar mu koma kotun domin mu ji yanda wannan bulala take kasancewa so mai sauraro wato mun sake lekawa ita wannan kotun sai dai shi mutum na biyu da ake yi masa bulalar wato a daidai wannan lokaci wato ana yin bulala ta goma to kuma ya kushe da kuka yana neman gafarar kotu akan kada a karasa wasan bulala guda biyu tunda fari wato ƴan sanda ne suka gurfanar da waɗannan matasa a gaban wannan kotu waɗanda suka haɗar da Nura Ahmad da kuma Musa Nura waɗanda ake zargin su da laifin tayar da hayaniya wato da kuma samu da tabar wiwi da kwaya kunshin tuhumar ya bayyana cewar an kama waɗannan matasa ne wato a cikin masallacin Juma'a na unguwar Fage kuma tuni kamar yanda tunda fara aka ji sun amsa laifin su kuma kotun ta hore su a laifi na farko wato na tayar da hayaniya ta hore su da daurin watanni hudu ko zaɓin tara na naira 5,000 samu da tabar wiwi da kuma kwaya kotun ta hore su da bulala 12 kuma tuna an rigaya an yi wannan bulala a daidai wannan lokacin ke tare da ɗaya daga cikin su waɗannan matasa da kotu ta yi wa wannan horo za mu so mu ji cikakken suna Musa Nura laifin me aka same ka da shi aka yi maka bulala a wannan
gurin da wiwi da wani wata biyaza
a kai shekara kana
yi shekara ta 30
to yanzu kana matashi kuma kana wannan shaye-shaye na waɗannan ƙwayoyi da wannan abubuwa baka tunanin za su fata ma rayuwa
wallahi ranka ya rike muna gurin gadi ne gadi muke yi gadin babura muke yi ranka ya rike wallahi
ai na fice gadin babura
a nan layin sanda
to shi mai gadi sai aka dole sai ya sa wiwi da baya
ai kun ba dan abin nan bacci zai dauke mutum bacci zai dauke mutum
bacci zai dauke mutum
da rawa
shi san kenan kake sha dan kan bacci ya dauke ka
yauwa dan mu tsare masa dukiyar su saboda Allah
don ku tsare dukiyar wasu saboda Allah ko kuma sai ku bata rayuwar ku kenan misali ko kuwa
ba haka bane ranka shi muna neman abuwa ne
to ai kaga kamar wasu za su dauka musamman matashi ana son a ganshi ya nutsu saboda gobe shi ne zai zama jagora kuma sai gashi ku kun tsinci kanku a wannan rayuwa me zaka ce
to muna neman alfarma dai nayi dama daga hakan ba zan kara ba in Allah ya da
to shi yanzu ka shi kotu ta sa an yi maka bulala har 12 sannan kuma an daure ka wata hudu ko zaɓin tara wannan abun wani kira za ka yi ga su matasa musamman masu irin yan zuke-zuke irin wannan
zan ce musu kiyaye ga su ma saboda irin hakan
kai kuma da abun yanzu ya fada kanka wani mataki za ka dauka a gaba don ganin an gyara
matakin da zan dauka a gwazin zan kiyaye gaba
mai sauraro suna na Yusuf Ladabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate ne lamba 70 wadda take unguwar Noman Salon